Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16:25 da kuma 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet din lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar 22 ga watan Agustan shekara ta 2019 sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Mu'azu da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu daga kanin labarai
Sakataren harkokin Amurka Mike Pompeo ya bayyana kasar Denmark a matsayin kawar Amurka bayan da shugaba Trump ya fasa kai ziyara kasar Shugaba Trump ya zargi Yahudawan Amurka da nuna rashin amana domin mara wa ƴan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrats baya. Koriya ta Arewa ta ce tana nan daram akan bakanta na mallakar makaman nukiliya.
To Allah ya kyauta kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa wasu ƴan bindiga sun yi awan gaba da wani dan majalisar dokokin jihar Sokoto. To kome rundunar ƴan sanda jihar ke yi?
Lokacin VPO ya yi kokarin sanar da kwamishinan ɗin sanda kuma nan take a cikin jiran ya ba da umarni fito da mutanen nan da suka yi garkuwa da wannan bawan Allah.
Haka kuma za a ji cewa rundunar wanzan da zaman lafiya ta jihar Filato ta kama tare da bayyana wasu masu laifi da ƴan ƙungiyoyin asiri da suka addabi al'umma.
Duk yarinyar da kin je gindinga da nan kin ga tana shan taba to yar black axe ne ko red axe ga sunan dai bila adadin ki tashi nan da dare karfe 8 ki je old airport zaki gansu a wurin suke operating
sai kuma wato shirin maimaicin shirin lafiya ur jiki da Hawwa Umar za ta kawo mana a wannan la'asariya haka kuma za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma su raro kuke aiko mana ta email amma duk waɗannan sai mun fara da jinkikakkun labaran duniya
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya mika godiya ga kasar Denmark a matsayinta na abokiyar kowancin Amurka bayan da shugaba Donald Trump ya soke shirin ziyarar kasar. Hukumomin ma'aikatar wajen kasar ta ce Pompeo ya zanta da takwarar aikinsa ne na kasar Denmark ta wayar talho jiya Laraba domin karfafa kowancin Amurka da kasar wanda ya hada da tsibirin Greenland da Iceland. Firaministan kasar Denmark Mette Frederiksen tace ta yi nadama kuma ta yi mamakin cewa kalamunta na kin amincewa da tayin da shugaba Trump ya yi akan sayan tsibirin da ke karkashin ikon Denmark wanda Allah ya azurta da albarkatun ma'adanan kasa ya sanya Trump sauye shawarar ziyarar kasar Trump ya ce ya fasa kai ziyarar kasar ne bayan da firan ministan kasar ta yi wasu maganganu marasa dadi bayan da ya nuna sha'awarsa na sayan tsibirin ta Greenland
I thought it was not a nice statement the way she blew me off because she's blowing off the United States and we've done a lot for Denmark. We've done a lot. I know Denmark well.
Kuma ni ta gaya wa magana ba ni ta gaya wa magana ba da kasar Amurka take waɗannan kalamai kuma muna kyautata kasar Denmark a baya. Kuma mu muna mutunta kasashe bai kamata ta furta irin waɗannan kalaman akan Amurka ba. Shugaba Donald Trump ya tado wani sabon rikicin siyasa tsakaninsa da Yahudawa inda ya ce zaben ƴan adawan Democrats tamkar nuna rashin mutunci ne na ƙarshe. Yahudawan sun shafe shekaru aru-aru suna gagarumin zaben ƴan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrats akan ƴan jam'iyyar Republican har ma a zaben shekara ta 2016 da Trump ya zama shugaban ƙasa. Amma ranar Talata Trump ya soki Yahudawan da suka jefa wa jam'iyyar Democrats ƙuri'unsu inda ya ce ko dai basu da masaniya ko kuma rashin mutunci. Jiya Laraba ya yi ƙoƙarin bayyana abin da yake nufi da cewa duk mutane da suka dangwala wa 'yan takarar Democrats ƙuri'a sun wato cin fuska suke yi wa Yahudawa da Isra'ila baki ɗaya. Tuni 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrats da ma shugaban Yahudawa suka soki kalaman nasa. Masu sauraro kada ku manta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Wani wakilin kasar Korea a yau Alhamis ya ce harba makamai masu linzabi masu cin matsakaicin zango da Amurka ta yi da kuma shirin kai jiragen yakin ta yankin Korea zai haifar da wata sabuwar fitina a yankin. A kafar yanar gizon kasar jami'in ya ce Korea ta Arewa tana nan daram akan bakanta na warware duk wata matsala ta hanyar tattaunawa da yarjejeniya amma ba ta da niyyar kai barazanar yaki. Wannan ra'ayin na Korea ta Arewa ya bayyana ne rana daya bayan da jakadan kasar ta Amurka a Korea ta Arewa Stephen Begun ya bayyana cewa Amurka a shirye take ta ci gaba da tattaunawa tsakaninta da Korea ta Arewa biyo bayan kawo karshen zama da aka yi tsakanin shugaba Donald Trump da takwaran aikinsa na Korea ta Arewa Kim. Kawo yanzu an samu tattaunawa biyu tsakanin Trump da Kim amma hakan bai cimma wata matsaya akan Korea ta Arewa ta janye shirinta na mukamai masu linzami ba. Yayin da zumunci ke dada tsami tsakanin Korea da Kudu da Japan, a yau Alhamis Korea ta Kudu ta yanke shawarar janye wani shirin samun bayanan sirri na tsaro tsakaninta da Tokyo hakan ya kawo wani sabuwar baraka a cikin wani shiri da ya kunshi kasashe uku da suka hada da Amurka, Japan da Korea ta Kudu. Jami'an fadar shugaban kasar Korea ta Kudu ne suka bayyana a yau cewa ba su da sha'awar ci gaba da wannan shirin da zai sa su yi musayar bayanan tsaro da na sirri da Japan. Hukumomi a Seoul suka ce za su sanar da Tokyo duk shawarar da suka yanke kamun ranar Asabar wanda shine matakin karshe da suke da shi na sabunta wannan yarjejeniyar musayar bayanan sirri bisa ga bayanin hukumomin Korea ta Kudu. Yanke wannan hukunci zai sa matsala da ta dada tsamari tsakanin Korea da Kudu da Japan wanda suke da dadaddiyar kwanciyar a tsakaninsu wanda ya samu tushe tun lokacin da Japan ta yi wa Korea mulkin mallaka. Haka zalika yanke wannan shawarar zai kara barazana akan shirin tsaro tsakanin kasar Amurka da sashen kasashen Korea ta Arewa da China. Har yanzu dai babu tabbacin abin da zai biyo baya da janyewar da za ta haifar kasancewar a Nuwamba ta 2016 aka rattaba hannu akan wannan yarjejeniyar.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, taskar rahotannin namu za ta fara ne daga jihar Sokoto Najeriya inda wasu 'yan bindiga suka yi awon wato suka yi garkuwa da dan majalisar dokokin jihar Aminu Magaji Bodai mai wakiltar mazabar dangi Shuni. Ga Murtala Faruk Sanyin da karin bayani.
Rahotanni sun bayyana cewa 'yan bindigar da aka kiyasta adadinsu su 10 sun shiga garin na Bodai da ke karamar hukumar mulki ta Dangi Shuni mai tazarar kilomita 20 da babban birnin jiha da misalin karfe 1 na daren jiya inda kuma suka zarce kai tsaye zuwa gidan dan majalisar dokokin Aminu Magaji Bodai suka kuma yi awon gaba da shi. Bello Aminu Magaji da ne ga dan majalisar dokokin ya kuma bayyana min yadda lamarin ya auku.
Ni dai muna cikin gida ne a kamuka ji an kawo bugun garka ana ta bugun garka. To daga nan shi kenan din aka muka ji dai sun buge garka sun ka shiga to suna shiga ciki sun wuce ba ta ko ina ba har cikin aiki ne sun ka go da nan sun ka kuma ta ne sun ka tare da su daga matan nasu sun ka tashi sun ka ce da su za su tafiya sai an kawo musu shi sai suka ce sai ai ta ga ta ce musu to bai dawo ba suka ce ya dawo na cikin gida sai baba shi yana tsaya na jin shi yana nan ana tsaya tana yi da su sai dai ana tuta da hajji ko ta a tsaya ga shi ya hito yana hito to sai suka samu shugaba suka hito da shi shi kenan suka bude wuta ko ina haka kana ta jin wuta halin da kake ta jana sai
kurar labarin halin da shi baban naku yake a ciki
wallahi to ba a samu komi daga ciki har yanzu ba amma dai mu nan duka dai babu wanda ya yaji da abin da yake take ba ko ga inda suke ba a jiya ba don kudin da gare shi yace muka gasu sai ya ba su kudin da gare su kan suka ce ba su zo don ba bai zasu
rundunar yan sandan jihar Sokoto ta tabbatar da aukuwar lamarin ta bakin kakakinta SP Muhammad Abubakar.
A lokacin DPO ya kokarin sanar da kwamishina ɗin sanda kuma nan take a cikin jiran nan kwamishina ya ba da umarni cewa a yi drafting standard unit ɗin da suke nan headquarters ɗin sanda a wannan dazuzzukan domin a samu a yi kungin forest din effectively kuma lokaci zai kai sai Allah ya ga mu sai samu labarin mun fito da mutanen nan da suka yi garkuwa da wannan bawan Allah.
Wannan lamari dai yana zuwa ne mako daya bayan da wasu masu garkuwa da mutane suka sace wata mata mai juna biyu haɗe da ƴarta a ƙauyen Katsira da ke ƙaramar hukumar mulkin ta Dange Shuni, wace rahotanni suka ce an sako ta da safiyar yau bayan da aka ce an biya naira miliyan 1 a matsayin kudin fansa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To Allah ya kyauta a gaida Murtala Faruk Sanyinna. To idan muka leka jihar Plateau kuma rundunar wanzar da zaman lafiya da tsaro ta musamman ce ta kama tare da bayyana wasu masu laifi da ƴan kungiyoyin asiri da suka addaba al'umma. Zainab Babaji ta hado mana da wannan rahoton.
Rundunar da ke wanzar da zaman lafiya ta Operation Safe Haven a jihar Plateau ta ce ta daura aniyar yaki da kungiyoyin asiri, sara suka da duk wasu muggan laifuka da bata gari ke aikatawa. Komandan rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau, Manjo General Augustine Agundu, ya bayyana hakan a lokacin da yake paredin wasu bata gari 23 da ake zargin su da ayyukan asiri, fashi da makami da ƴan sara suka da suka addabi sassan cikin garin Jos da kewaye.
There has been an unfortunate increase in sundry activity crimes, especially cultism within Jos Metropolis.
Manjo General Augustine Agundu yace a cikin ƴan kwanakin nan akwai yawaitar aikata laifuka musamman a cikin birnin Jos, wanda ya sanya jami'an su tashi tsaye wajen kame-kamen masu aikata laifin musamman a maboyar su na hotel-hotel a cikin ƙwaryar Jos. Wani matashi da ke aikin tsaron sa kai da ya buƙaci ɓoye sunansa yace tabbas ayyukan kungiyoyin asiri da nasara suka na ganawa jama'a ukuba.
Mutum ya fita da makami ya shiga a unguwa da makami a jayi sace-sace, ai ya unguwan ma su suna tsoron irin wayannan yaran. Saboda yau kai da unguwan kai hanya an tafi da yaran nan ba ko kwana biyu ba zai dawo. Kai rayuwanka zai zama a cikin asiri. Gwamnati ne gaskiya ya rage su san inda za su yi, because ai ba abin da yana baza ce yaran nan sun gagare gwamnati ba.
Shima Evangelist Jerry Datin, wanda ke aikin baiwa matasa shawarwari da gyara hali, yace dole ne kowa ya bada gudunmuwan sa wajen taimakawa matasan.
Duk yarinyan da kin je gindin gada nan kin ga tana shan taba, to yar black acts ne ko red acts. Ga sunan dai bila adadin ki tashi nan da dare karfe 8 ki je Old Airport. Zaki gansu a wurin suke operating. Kwanan baya area command sun je su ita harbi a wurin, ba an robbers bane, yan kungiyan asiri ne, kuma sun riga sun mamaye ko ina. Yara matasa zaki gansu har karfe 3 karfe 4 suna shigan gidan iyayensu, iyaye ba su yi magana ba, ba a bambanta wani addini ba. So irin wannan in an hada kai shine za a iya fitar da su.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab Babaji, har yanzu da ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogo muke cewa karfe 11:13 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan fibroid ko tsiron mahaifa. Fibroid ko kuma tsiron mahaifa yakan fitowa matan da suke cikin shekarun haihuwa saboda yawan sinadarin estrogen da progesterone a jiki, kuma yakan fito ko tsiro a sashe da dama na mahaifa. Tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata, Dr. Idris Muhammad Liman, da ke aiki a babban asibitin kasa na Abuja, wato National Hospital. Likita, barka da warhaka.
Barka mu dai.
Ta likita, ko za ka yi ma masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar fibroid, wato tsiro na mahaifa?
Fibroid tsiro ne daga jikin mahaifan mace wanda ba ainihin mahaifa ba ne, wato ya bambanta da sauran naman na mahaifin. Yanda fibroid din yake a nan tropical areas, the developing world, tsiro mahaifa yana da yawa.
Wato a kasashe masu tasowa kenan?
Wannan kasashen sai ka ga kowane mace daya a cikin mata biyar yana da tsiro mahaifan nan koda da maimakon mai wane saboda mu nan mun bambanta alun rayuwar mu da kuma lafiyan jikin mu da kuma genetics that is makeup na mu nan compare with mutanen turawa su ma suna da shi amma yafi yawa a jikin namu
me ke haifar da wannan tsiro na mahaifa
a bisa ga kimiyya dai ba wani takamaimai abin da za a sa rike cewa gashi wannan shine in mutum in aka gani a jikin mace ko a jikin mutum za ta samu tsiron mahaifa amma akwai abubuwa da dama da ake ce da shi predisposing factor idan mace tana da shi za ta iya samu tsiron mahaifan nan fiye da wanda ba su da shi ba wai lalle dan za su iya same shi fiye da wanda ba su da wannan factors din ba wai lalle in kana da factors sai ka kama su ba a yawanci da dama masu predisposing factor ba za su samu ba wanda ma babu predisposing factor din nan zai iya kamawa da shi to menene wayannan abubuwan da yake sa mace ta yawan ko kuma sauri samun wannan tsiron mahaifa na daya shine launin fata bakake mutane da muna da shi yafi yaduwa a jikin mu idan aka kwatanta da turawa na biyu akwai wanda Allah bai yi mata arfuwa ba ko so daya ba ko kuma wanda ta ma aihu sai ta samu aihuwa amma an dan dauki lokaci kwana shekara 5 7 10 bata aihu ba to a yawanci wannan matan suna da matsalan ina tsiron mahaifa akwai wanda kuma genetics na family idan mamman mutum yana da mace tana da shi to there is that tendency cewa iyar da ta aihu ita ma tana da higher chances na kamu da tsiron mahaifan nan na biyu abu daya banda in ya soma to abunda kimiya ya kama sosai shine akwai factor da yakan sa yayi girma ana ce da shi estrogen wato sinadari ne na jikin dan adam musamman ma mace wanda yake kula da wanki wata-wata da ko kuma a yi ciki ko kuma ciki ya tsaya da sauransu na mace idan mace tana da tsiron mahaifan to wannan estrogen yana sa yayi girma yana kamar abinci ne ga tsiron mahaifa yana sa ya girma amma ba wai lalle shine yake haddasa shi ba
menene alamomin wannan ciwo
na daya wayannan factors da na fada da ada bata aihu ba ko babu aihuwa ko sau daya ko kuma ta yi amma ya dan dauke shekaru yanzu bata aihu ba na biyu idan akwai wanda yake yana da shi har ma ko an gane an yi maganin shi a cikin iyalin na wannan mace ko kuma ita ta mata ta ba samu wannan tsiron mahaifa ta yi maganin shi an yayi ki ko wani abu haka za ta iya sake kamuwa da shi wannan bangare daya kenan bangare biyu mace da tsiron mahaifa yawanci akalla 70 bisa 100 su ko 75 ma zuwa wajajen 80 ba wani alama da za ta san cewa tana da shi shi yasa nace tun farko idan mace daya cikin biyar na matan mu a kasar bakace da kasa masu tasowa ana idan ka duba za ka tarar da tsiron mahaifan nan koda maimakon mai wane a cikin mahaifan sauran kashi 20 da ya rage bisa 100 to su ne suke dan samu wani nuni da idan an je wajen doctor zai duba yayi gwaji cewa ko shi tsiron mahaifa ne ya kawo wannan matsaloli musamman cikin yanda yake nunawa shine jinin wanki yayi yawa jato jinin alhada ko yayi yawa kwana madaidacin kwanan da mace tana yin wankin ta ko kuma yayi yawa wasu ma har ayi wata ya zagayo wanki na can bata gama ma wankin ba har wani yazo ya zagayo sai ta ce to gashi na wow ya kai wata daya da wani abu ina ganin jinin aila sauran hanyoyin da yake nuni shine idan yayi kasaita yayi girma sosai to sai ka gan idan wanda yakan san mace mai ciki idan ka lura da cikin mace zaka gan ya dan tashi ko kuma wani ma har yayi kaman cikin wata 5-7 har 9 in ba ciki ba wani sai wannan tsiron mahaifa ne yayi girma a cikin mace haka to ko bai nuna a wajen alhadanta ba ta san je ga ciki na yayi girma har ma ana ce Allah ya raba lafiya amma na san dai ba ciki na aihuwa bane idan yayi girma ya zauni a cikin cikin mace ya danne kayan cikin ko kuma kayan kugu na mace yakan sa wayannan kayan cikin mace ya fara samun matsala da zai nuna musamman mastara daga koda zuwa wajen da fitsari ya taso daga koda ya zo blada wato balambalan da fitsari yake taruwa kafin a yi fitsarin idan wannan siro ya girma ya kwanta a kai yakan danna shi fitsari ba zai iya wucewa yanda ya kamata ba sai fitsari ya taru daga wannan gurin komawa ba a bisa misali shine idan ruwa na tafiya a cikin kwata idan aka cosa kwatan sai kaga ruwa zai tsaya sai ya baza a waje to haka wannan zai yi sai fitsari ya yi damin koma har kan koda ya je lalata koda na da yake na biyu ko kuma idan an je ayoyin anjin jini ne ya zauna a kai kamar anjin da ke suke dawowa da jini daga kafa to idan ya zauna a kai sai kaga yana hana jini wucewa zuwa wajen zuciya to sai kaga kafa zai kumbura hanya daya kuma da yake nuni shine idan yana can ta bakin mahaifa ne har ma ya fita a cikin wajen farjin mace ciki ba wai a waje in ka duba zaka gani ba to zai iya samun infection wani irin ruwa da wari sai ta fitowa saboda naman wannan tsiron da ya zama infected to shi ma wani hanya ne da yake nuni amma wayannan hanyoyi duk sauran hanyoyi kadan wajen nuni ne mafi yawanci suna nuni ne da canzawa a cikin al'ada kuma canji shine al'ada zai yi yawa
to a likitance kwana nawa ne mace ya kamata ta dauka tana al'ada
kwana kin al'ada wanda yake daidai shine kwana daga 2 zuwa 8 amma yawanci wanda average kwana 4-5 to idan ya goce in yana yin kwana daya akwai damuwa idan ya goce yana yin kwana 10-10 akwai damuwa to amma bari in sake ja hankalin mutane akan wannan kwanakin alhadan da ake yi wani sai yana sabuntawa da kanshi yawanci mata sai su ta yi alhada kwana 3-3 kafin a yaure ko kuma a aihu idan an aihu bayan jinin aihuwa ya dauke idan za su soma sabon alhada a cikin rayuwa kuma sai kaga ya koma kwana 6 to wannan ba damuwa bane wasu kuma daga kwana 6 bayan haihuwa sai dawo kwana 2 to duk dai ba damuwa da wannan to abinda dai ba mutum ba zai zauna cewa an ce ba damuwa ba shine idan ya kai kwana 10 abinda yayi sama ya kamata neman likita a duba
to akwai wani matakin kariya da ya kamata mace ta dauka idan ta gane cewa wani na kusa da ita ko mamanta tana da wannan tsiron mahaifa
akwai mutum ya samu ilimin ne tsiron mahaifa ko ba wanda yake kusa da kai da ya taba kamuwa da shi to a ta zuwa asibiti a yi medical check up ko ba dan wani rashin lafiya a kama mutum ba domin yawanci wanda ba su a nuni nan kashi 75 bisa 100 ana dan dago shi ne mace ta je bisa ga wani matsala daban aka yi scan sa ga cewa a akwai ma fibroid a jikin uterus mace za ta iya gujin alaye da zai sa tana kamuwa da sexually transmitted infections because shi ma yana da daya daga cikin abunda nuna cewa kila shi yasa yawanci mahaifan mata yin kasashe masu tasowa yakan yawan samu tsiron mahaifa
wani mataki ya kamata ta dauka musamman ma idan bata gama haihuwa ba ko tana so ta samu ciki ta haihu
to na daya shine idan an samu tsiron mahaifa mace wani iri ne saboda kala-kala ne yaya girman shi su nawa ne a jikin mahaifan tana bukatan haihuwa idan ta taba haihuwa tana so ta zo ta kara in bata ma ba ta da haihuwa tana bukata za wata rana za ta haihu da kuma wannan tsiron mahaifan yana da wani damuwa a yanzu musamman kamar a ce alhada wanda yake shine hanyar da yake nuni yawanci in alhada yana tana alhada ji yana zuba sosai har ma tana dan samu jiri ko kuma tana samun blackout har ta fadi da sauransu su to kaga baza zuba mashi ido ana kallo ba in ba haka ba in karami ne kuma ba shi da symptoms ba wani damuwa da yake nuni yanda a jikin mace to iri wannan sai a zuba mashi ido a ta gwada shi wata shida shida ko sau daya shekara amma koda maimakon kwayan maiwa ne idan ya kawo damuwa ya sa alhada yayi yawa ko kuma yana kawo ciwo ko kuma wani da damuwa da ya aka san fibroid da shi ya kamata a bi shi a yi maganin shi
ka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Idris Muhammad Liman
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
To a gaida Hawwa da likita yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu rawu kike aika mana ta hanyar email
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Okasha Abdulsalam kace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka a madadin al'umar unguwar Bumawa dake cikin garin Koko jihar Kebbi Muna mika kokon baramo zuwa ga mai girma gwamnatinmu na jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu da ya taimaka ya gyara mana wani katan farin rami dake ci mana tuwa ƙwarya domin wallahi duk shekara wannan rami yana yi wa mutane barna har ma a jiya yayi sanadiyar mutuwar mutum guda da fatar mai girma gwamnati ya ji wannan koke namu zai kuma share mana hawaye Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Suleiman Adamu Fataskum kace salam sashen Hausa A gaskiya mu matasan Najeriya bamu ji dadin rantsar da sabbin ministoci da shugaba Muhammadu Buhari yayi ba domin babu sunan matashi ko matashiya ko guda daya a ciki bayan da kuma kaso 70 cikin 100 na masu kada kuri'a a Najeriya matasa ne saboda haka ya kamata majalisar dokoki ta yi duba na tsanaki akan sunayen da shugaba Buhari ya aika mata a fitar da dukan wani wanda bai cancanta ba a mai gurbin sa da matashi ko matashiya masu jini a jika
to madalla dan abin da ya sauka kenan ga ra'ayin da kuka aika mana to yanzu kuma kafin mu kai karshen shirin ga Aisha ta dawo mana da takaitattun labaran duniya
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya mika godiya ga kasar Denmark a matsayin ta na abokiyar kowancen Amurka bayan da shugaba Donald Trump ya soke shirin ziyarar kasar. Shugaba Donald Trump ya tado wata sabuwar rikici tsakaninsa da Yahudawa inda yace zaben yan adawan Democrats tamkar nuna rashin mutunci ne na kasashe na karshe. Wani wakilin kasar Korea a yau Alhamis ya ce har ba mukamai masu linzami masu cin matsakaicin zango da Amurka ta yi da kuma shirin kai jiragen yakin ta yankin Korea zai haifar da wata sabuwar fitina a yankin. A kafar yanar gizon kasar jami'in ya ce Korea ta Arewa tana nan daram akan bakanta na warware duk wata matsala ta hanyar tattaunawa da yarjejeniya amma ba ta da niyyar kai barazanar yaki. Wannan ra'ayin na Koriya ta Arewa ya bayyana ne rana daya bayan da jakadan kasar Amurka a Koriya Steven Begun ya bayyana cewa Amurka ta ashirye take da ta ci gaba da tattaunawa tsakanin ta da Koriya ta Arewa biyo bayan kawo karshen zama da aka yi tsakanin shugaba Donald Trump da takwarinsa na Koriya ta Arewa Kim Kawo yanzu an samu tattaunawa biyu tsakanin Trump da Kim amma hakan bai cimma wata matsaya akan Koriya ta Arewa ta janye shirin ta na mukamai masu linzami ba.
To madalla ga shiki masu raro anan muka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauki da wani sabon shirin inda za mu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ganin abubuwan da suke faruwa a Najeriya inda ake bin gida ana garkuwa da mutane wani mataki kuke ganin hukumomi za su kara dauka domin shawo kan matsalar tsaro tambayar mu kenan sai a kira mu a shirin dare kada amanta za a iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na VOA House cikin dama sashin mu na page mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Mu'azzara ta ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni dama injiniyan mu na yau Mr. Cedric wanda dai ta mana sauti ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa kada ku kashe rediyon ku don Maryam da Zara'u na dauke da shirin yau da gobe shirin matasa.